know how to climb the mountain range, the rough terrain inside of you, complicated paths that twist and wind. I know I'll find my way in you. Even when you groan and frown, I hear the sound of pure delight in you. Let me be the one who feeds your soul. Let me be your heaven. I know how to sing the song of trees and city streets that flow through you. Cold and discontent, I smell the scent of everlasting spring in you. Even when you turn away, I know the play is just beginning. I could be the one who feeds your soul. I could be heaven knows. If at first we don't know where we're going, when the journey starts, our way is glowing by the light of the moon that shines la da 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 da